أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره وقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كما أخلق أتغبى دنغني دولنا عينيه مشكير ومتاكم دن أدم دعزم yau kuma cikin ne yardan Allah madaukakin sarki zamu yi nazari ne akan ainihin wani hadisi na shugaban sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainihin da yake cewa wanda Abu Hurairah ya rawaita shugaba alaihi salatu wassalam yake cewa as-sawmu jannatu minan nari ka jannati ahdukum minal qitar wanda ainihin Abu Dawud ya rawaita wannan hadisi da sauran masu waya. Ma'ana hadisi shugaba alaihi salatu wassalam yake cewa as-sawmu jannatu minan nar, wato azumi garkuwa ne daga barin shiga wuta, ga jannati ahdikum minal qital, kamar garkuwan ɗayanku a fagen daga, fagen yaƙi. Ainihin ma'ana yanda ɗayanku ke amfani da garkuwa wurin kare kanshi a fagen daga, ma'ana wurin yaƙi, domin kar maƙiyi ya cin masa, kar maƙiyi ya illata shi, kar maƙiyi ya halaka shi. To haka ainihin azumi shugaban mu sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yanda azumi ya zamto ainihin garkuwa gare mu, ma'ana garkuwa daga wurin shiga wuta. To nazarin da zamu yi a wannan hadisi, hadisi ne ingantacce kamar yadda dukkan malamai sun rawaita, har ma a cikin ainihin littafin ainihin jami'a sahihi na Ibn Albani duka a rubuta wannan hadisi. Yanda shugaban mu alaihi salatu wassalam yake bayani akan fa'idar azumi ya kwatanta shi da garkuwar yaƙi, to haka ainihin azumi yake kasancewa garkuwa daga wurin shiga wuta. Dan uwa, abinda za mu yi nazari na farko shine shin me yake garkuwar yaƙi, tashbihin da shugaba ya yi ma azumi da ita ce ne. Sannan menene amfanin garkuwa a wurin mayaƙi yayin da yake amfani da ita don kare kansa? Shugaba alaihi salatu wassalamu ainihin ya yi wannan kwatance ne domin ya kasance abu mai sauƙin ɗauka da sauƙin fahimta gare mu, dangane da ainihin fa'idan azumi gare mu wurin kariya daga barin dukkan wata muhaɗara ko muhalaka wacce za ta bari zuwa ga faɗawa wuta kaɗan gadin. Garkuwa shi ne dai wannan ainihin ƙarfin da ake amfani da shi ainihin domin a kare kai daga barin ainihin kada maƙiyi ya illata mutum. Misali, Annabi alaihi salatu wassalamu yana cewa ainihin misali shi wannan garkuwa misali shugaba alaihi salatu wassalam ya kwatanta azumi da cewa shi garkuwa ne idan ka ɗauko garkuwa ɗan uwa ka sa shi a fagen daga, ka riƙe yanzu ƙazar garkuwa ne a hannun mayaƙi. Lokacin da garkuwa ke hannun mayaƙi zai amfani da shi wurin kare kansa, kada a fasa masa kai, kare wuyansa, kada maƙiyi yanke masa wuya da takobinsa ko mashinsa, kare kunninsa, kada a fasa masa kunni ko ka a yanke masa, kare idanunsa ko fuskarsa gabaki ɗaya, kare hannayensa, kare gangan jikinsa, gabansa da bayansa, ma'ana ko ina na gangan jikin ɗan adam. To mayaƙi yana amfani da garkuwa wurin kare shi daga barin shiga halaka ko daga barin ainihin ɓarnatawa ko sabotarwa gabaki ɗaya. Wannan yanda kaga haka, haka shugaba alaihi salatu wassalam ya tashbihin azumi wurin kariya gare mu. To yaya azumi ya zama haka gare mu? Yanda azumi ya zama haka gare mu shine yanda garkuwa ke kare kai daga barin yankuwa a wurin maƙi, haka azumi shi ma zai kare dukkan gaɓɓanka daga barin faɗawa halaka wurin saɓon Allah maɗaukakin sarki. Misali, ƙarfin azumi ƙarfi ne na ruhaniya, kuma ƙarfi ne na haske, sannan ƙarfi ne na sirri daga hadarin Allah maɗaukakin sarki. Wannan ƙarfin wacce take karya sha'awa, take karya tuntuntunin duniya da shiririta na nafsu, take career, karfin nafsu kamar yadda muka karanta a darasin mu na gaba, tasirin nafsu wurin karfi da kuma tasirin azumi wurin magance karfinta da karyar karfinta. To yanda azumi yake amfani da wannan power na shi, wannan spiritual power din, wannan karfin na ruhaniya wurin karye yunwa, ainihin kai wurin karye nafsu da karye hawal muttaba, wato bin son zuciya. Alkur'ani ya sanya wa ma'amun khafa maqama rabbi wa nahana ka anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa, a cikin suratul najiat. Ma'ana wanda yake tsoron tsayuwa gaban zatin Allah ran tashi al qiyama, ya hana nafsu bi abin da take so to al janna ce muku masa. Wa nahana nafsu anil hawa, ya hana nafsu bin hawa, da nafsun da hawa din kenan hana su da mustaqim kuni da kange su, yana daga cikin abin da ke wayo za ka samu aljanna. Idan ka samu aljanna fa innal jannata hiya al-ma'wa, to fa ya tabbata cewa ainihin an kare ka daga barin shiga wuta kenan. To maki girman abin da ke hana nafsu anil hawa, wa nahana nafsu anil hawa, ya hana nafsu bin san zuciya, to duk cikin ibadu babu kaman azumi da yunwa kamar ni makaranta a baya. Sannan wa mamman ƙara, wa asral hayatid dunya fa innal jahim hiya al-ma'wa, wanda kuma ya dagawa, ma'ana nafsinsa ta yi dagawa. Wa asar hayatul duniya, ya tashi mutu da rayuwar duniya, ya bibi rayuwar duniya a matsayin batta ita ce jagorar sa, abin da yake kallo kadai. To fa innal jahima hiya al-ma'wa, shi ma ka ga nafsu ce ta yi dagawa, ta wuce gona da iri, ta saɓi Allah madaukakin sarki, kuma ƙarshe ba zuwa ga fadawa wutar ta. Kenan barin nafsu sakaka da hawa sakaka, su dinga aikata abin da suka ga dama, shike bayuwa zuwa ga tsinna mamutan a cikin wuta. Kange nafsu da kange hawan nafsu ko hawal muttaba, ainihin da gaban aikata duk abin da suka so wurin yi masa kunkumi da rage masa fawa da karfi, wannan in ainihin wannan ina fawa da suke da shi karfin da nasu na ciki, wanda dan adam zai sani sai dai ga ubana ya to ya inda suke karfi, shike bayuwa zuwa ga samu rahmar Allah madaukakin sarki. Saboda kange nafsu daga gaban wannan ƙarfin wacce take amfani da shi wurin bawa gabbai umarni da izini nan take su aikata duk abin da take bukata na sabon Allah madaukakin sarki. A can ma suratul shams zaka ga Allah ta'ala yana gaya mana da yake wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Da Allah ta'ala yake cewa wanda ya tsarkake nafsu ya rabauta, wanda ya daudantar da ita ta turbada ta cikin dattin zunubi da sabo ya tabe, to da Allah ta shi bada misali dangane da lalace wacce da halakkar ta ta wuce gona da iri, sai ce kazzabat samud bi daqawaha, kaga wannan dagawan nata samudawa sun kadaita ne, sun kadaita annabi salihu ne saboda dagawan nafsu bi daqawaha, wannan dagawan nata da wuce gona da iri da jiji da kanta da kuta da cikin sabon Allah ya sa ta zamto kazaba su muni da gawa idan ba su ashqaha, suka aikata suka aika maki kekashe wannan nafsu a cikin su shine kuddaru, wanda yake kashe na kata salihu. Me yasa kuddaru ya samu daman aikata wannan aiki shine dagawatun nafsu? Me yasa dan adam ainihin ya tasirantar da duniya akan lahira wurin mu'amala shine dagawatun nafsu? Shine ma mamman daga wa asrul hayatid dunya ce, kaga can daga nan dagawa nan ma dagawa, dukkan nafsu ce take kenan samun dagawa daga nan dan adam ya fada halaka. To a dunkule idan mun gane wannan nukubar cewa dagawatun nafsu shine mafi girman illar da ke fadar da ita zuwa ga halaka dan adam ya shiga wuta, to taqawun nafsu shine kuma abin da ke kange ta akasin wancan shi ne ke kange ta daga barin fada wannan dagawa din ballantana mutum ya halaka gabaki da. To mafi girman abin da ke samar ma da nafsu ainihin at-taqwa, ainihin wa amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsu anil hawa, ya hali bibiyan san zuciyarta ballantana ta auka shi wancan muhatara, to shi ne azumi kamar yadda maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin darasi na baya. Kamar kuma yadda a yau darasin mu shine kasantuwar yadda azumi ya zamto garkuwa ainihin wa ruhi garkuwa wa qalbu zuciya kenan akan muhatsaran abubuwa guda hudu, shine an-nafsu wa hawaha wa shaytan wa dunya, shine nafsu da hawan nafsu ash-shaytan da dunya, waɗannan sune mayakan da suke so su auka ma dan adam su halaka shi. kowanne abokin kowanne ne kowanne abokin aikin kowanne ne ugan ciki shine shedan yana da ma'aikata masu karfin tasiri a ciki yana da ma'aikata masu karfin tasiri a waje ma'aikatan shi masu karfin tasiri a cikin dan adam shine nafsu da hawan nafsu suna da karfin zattarwa matukar dan adam ya ba su dama yake da suka tafi koshi suka murje suka karfin ban mamaki sai ma'aikatar sa ta waje ita ma tana da karfin zattarwa a waje wurin jan hankalin dan adam dan turbuta shi ga halaka ita ce a duniya to duka waɗannan abubuwa ainihin suna amfani wurin ba da gudunmawa wurin halakar da dan adam yayin da suka hada karfi da karfi wurin jefa shi a mahalaka ainihin da kuma muhabara a rayuwa wurin kutsa mu zunubi da kutsa mu san zuciya ga baki da a dunkule shi to menene tasirin azumi wurin kare wannan muhabara na nafsu da muhabara na hawan nafsu da muhabara na shedan da muhabara na duniya wannan shine garkuwan da zai kare mutum daga waɗannan al'amura ga baki da mu da shi abubuwan a dunkule abubuwan duka suna da center guda daya duka kowanne zuciya yake target mana kalbi nafsu kalbu take so ta baka ainihin ta samu nasara ta samu mulkin kalbu din daga nan lamari ya lalace hawan nafs shi ma kalbu yake so ya samu ya dinga sarrafa shi idan ya samu karfi duniya kalbu take target ta samu mazauni dotsar a cikin zuciyar mutum sannan shi ma shedan zuciyar mutum yake so ya hau kujeranta ya mulki ya dinga sarrafa mutum yadda ya bukata to duk waɗannan abubuwa guda hudu suna da mashiga a jikin ɗan adam wanda kowanne yana da mashigar da zai iya samu ita ne yake saurin samun kullawa ya hau gadan mulki na ainihin ɗan adam ma'ana zuciyarsa kenan da hankalinsa wanda zai kokarin kaɗa shi zuwa ga faɗawa zuwa ga halaka na ɗaya mu ɗauki shedan shedan a alƙur'ani ya ga mana min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wan nas shedan ta hanyar waswasi yake fara ainihin aiki da shi wurin samun shiga cikin zuciyar dan adam ya samu waswasi akan imani da shakka ya samu waswasi akan bin Allah da shakka akan bin Allah ya samu waswasi akan yaqini ya samu waswasi akan duk wani aiki ne kirki ya samu kasala ya samu kashewa ya duk da shi da abubuwa to menene tasirin azumi wurin kafa ma'ana wani yanke wannan al wasawisat nafs ay ash-shaytan shine dan uwa idan azumi ya bige ka musamman da rana ka ji azumi zaka ji duk wannan wasawasin ya yanke ya disconnecting ya yanke ya kawai karfin Allah kake ji da karfin munaja da karfin shi'a'ar ruhi karfin ruhi kake ji da kusancin da Allah madaukakin gaske a daidai wannan lokaci to da azumi babban garkuwa ne wurin kare wannan waswasatin nafs wannan waswasin wanda shedan yake sawa a cikin zuciya ballantana ya samu damar karya maka al'amura ya samu yanke maka alaƙa tsakanin kai da Allah Maulana Rasulullah ya ga mana hadisin da muka karanta a zamanin baya cewa inna shaytan yajri majra dama fi ajsarikum fa dayyukum majrahu bijid kaga shedan yana amfani a cikin jiki har ya shiga zuciya ya samu wasu annabi ya ga mana cewa azumi ne ko yunwa ne ake amfani da shi wurin takura duk hanyoyin sa kaga wannan hadisin ya ba mu amsar amfanin da zamu yi da azumi ko da yunwa wurin karya wasu wasin shedan a cikin zuciya kaga kenan azumi ya zama garkuwa da gabarin sharrin shedan wurin yakin ka shedan zai kawo maka ainihin kenan hari a zuciya in ya kawo maka hari a zuciya ya samu nasara a cikin zuciyar to yana illa ta ta samu zama a cikin ta to shikenan zai ba mu ido umunnin kallon zunubi kallon sako kallon matan banza kallon kalle na zunubi kaza kaza zai ba mu kudin jijiyan gulma umunnin jijiyan gulma jijiyan karya hada waje da sauransu zai ba mu harshe damar saki sakuwa ya ta surute sar 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 ya ta magagganu marasa ka'ida marasa kaza kaza karya gulma annan neman shi hada waje jiba da dukkan maganganu zagi a shar batsa da sauransu kaga shedan ne samu dama don ya samu dama a cikin zuciyarka zai ba mu hannu damar taba take wanda Allah ta'ala haramta ta umartan mutane ta kudin mutane ta dukiyar mutane duka da zagin mutane da sauransu da zalunci da rubutar gutsai da karya kafa ta taka ta je wurin banza farji ya zina ciki ya haramu da dai sauransu kokolatin mummunan tunani da plans da khutat wanda ainihin dan adam zai samu Allah madaukakin sarki ka ji hatsarin da idan shedan ya samu damar zama kenan
zai auka gaban mutum mana ya destroy din mutum kenan gabaki daya kaga idza salatul hajj shirkullah ya tabbata wa idza fasalat fasal shirkullah idan zuciya ta gyaru jiki ya gyaru ta baci din mutum ya baci to raka azumi garkuwa ne daga barin kare zuciya daga sharrin shi din wurin kai maka wannan har ne din kenan na biyu mi ya azumi ya zanto garkuwa wurin kare mutum daga barin sharrin nafsu ai duniya mu dauki duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun cewa mafi girman kile-kile a duniya wanda ainihin aka fi tasirantar da su abubuwa guda uku ne alqur'ani ya sanar anna ainihin ne al-mal wal banun zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa kwadayi kile-kilen ainihin rayuwar duniya ne can kuma ce zinatul nasab shahawati min an-nisa'i wal banin wal qanatil muqaddati min az-zahab wal fiddati wal khayl al-musawwam wa al-an'am wal harf yace zalika matawul hayatid dunya wallahi inda husnul ma'ab kenan mata ainihin shahawati min sa'i sai ƴaƴa kaga sun maya sun nan maya sun karbutuwa banatil muqantara kudi ainihin khayl al-musawwama kayan hawa motoci da sauransu da gidaje an'am ainihin shine kayan cin abinci dabbobi nama da kayan rikici rake da gida da bafe su da sauransu sannan sai ainihin al-harf shine abinci kayan noma da sauransu Allah sai sauran su ne gaba ɗaya rayuwar da ɗaya rayuwar duniya to sunu duniya din kuwa to mu dauki ainihin kaman narrow target na duniya ita ce mace ita Allah ya fara kira zai nuna su ba shawati minan nisa ainihin mace Allah ya fara kira sai ƴaƴa bangaren halitta kenan mace minan nisa wal bani sai ƴaƴa to daga mace da ƴaƴa sune mafi girman abu da ke daukar hankalin dan adam a duniya wurin ainihin karkatar da shi daga barin din Allah to dan da ke biyo musu bayan shi ne kudi banatilul muqaddas min az-zahab wal fidda sai khairul musawwama kayayyakin ado duk kile-kile ne duk kudi ke ba da shi da has da an'am duka kudi ke ba da shi kaga ta kai shi idan muka dauki wannan abuwa idan muka tattara dunkulallen mafi girman target din abin da duniya take amfani da shi wurin kama mutum abubuwa guda biyu daga mace sai kudi kudi shike generating khairul musawwama shike generating an'am shike generating haraf kaga a cikin shirin kan guda hudu duk suna da alaka da kudi wannan kuma mace ita kuma take generating da kaga mace tana generating guda daya shine da bani shi kuma wancan ainihin kudi na generating uku in ka hada sun zama shirin kenan kenan mace ainihin da kudi su ne mafi girma abu to alqurani ainihin maulana alayhi salatu wassalam ainihin ya gaya mana ainihin a wannan hadisi yanda azumi ke zama tasiri wurin karya sha'awar mata wurin karya sha'awan dukiya sha'awan kuɗi kar mu manta annabi alayhi salatu wasallam ya ce ma dan samari idan bai samu damar kuɗin yin aure ba sai ce fa alahu bisum fa annahu lahu wija sai ce azumi saboda azumi garkuwa ne gare shi ma me yawa ne garkuwa zai karya ne wannan sha'awar da take zama barazana take zama wata ainihin kaman wata blind strong blind ainihin animal ta zama to wata makauliyar bakar dabba wasu idan ta tunkari abu dan adam bai isa ya hana ta aiwatar da burinta ba ita wannan sha'awar wacce da ita dan adam ke sarrafa wurin bibiyan mata da me da sauransu kai tsaye duk duniya da abin da Allah ya yi babu abu mafi girma wurin kare tasirin sha'awa kamar azumi so da dan uwa azumi da yunwa suna tasirin kare sha'awa garkuwa ne daga barin kare sha'awar mata garkuwa ne daga barin kare sha'awar kuɗi da kile-kilen duniya garkuwa ne daga barin kare sha'awar duk wani abinci da abin sha mai shahawati kenan shahawatul muqtirat sha'awan abubuwan ci da abubuwan sha da sauransu garkuwa ne daga dukkan abubuwa da su yake zama barazana gare ka kaga mun samu rukuda biyu kenan azumi garkuwa ne wurin karye sha'awa wurin karye nafsu shi kuma fi girman abin da nafsu take amfani ya zanto kamar dabban ta abaucin farauta wanda zai ainihin zai kamar zai jalauto mata da abin da take bukata shine daga wannan sha'awa wannan ainihin al-bahimatul aswat wato wannan bakar dabba ita shine mai suna sha'awa to da ita ainihin nafsu take amfani wurin kada ta gonin ciwo gonin ciwon kuma shine duniya daga nan za a jefa sha'awa ta sha'awa to duk abin da ainihin ita nafsu take so ta amfani da shi wurin yakan dan adam so da haka kaga kenan mun samu ainihin amsa ta biyu cewa azumi yana da tasiri wurin karye sha'awa da karye karfin sha'awa idan aka karye karfin sha'awa to daga nan kuma an karye dukkan wani karfi wanda ainihin ita namsu za ta amfani da shi domin ganin ta yi amfani da wannan dama ta cimma burinta wurin ainihin samun nasara na kai hari a zuciyar dan adam da ruhinsa Allah ta kare mu alfan mu sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan mu hada magana bi kenan annabsu wa dunya wato da nafsu da duniya tashirin azumi wurin fitar da duniya dake kiran duniya sune mata da kuɗi da duk abin da yake kasashin su da kuma karfin ainihin nafsu ainihin wato azumi wurin cire ainihin dukkan wani karfi na nafsu ku fara guda biyu kai tsi da nafsu da hawan nafsu hawan nafsu ne nafsu ne hawan nafsu ita nafsu ita ce wannan halittar wacce akai da muke cewa mata rai ko san zuciya rai ko zuciya ita ran san raina daban ran daban san ran daban ran ita ce nafsu san ran shi ne hawan nafsu ko san zuciyan shi ne hawan nafsu zuciya ita ce wannan shi ne muke sauke musu abin da dan adam ya fi ganewa amma ala zuciya a wurin ilimin masu wannan bangare nafsu daban kalbu daban sauraka ko ne da ake shi daban da abin da ke iya shi a dunkule saboda yanayi na abin nan nafsu shine sashen haske da tsoron Allah da jin Allah da ke cikin zuciyar dan adam wanda ke kokarin kada shi zuwa gaba ai afwan nafsu shine sashen saban Allah da bijire mu Allah da zinubai da datti da din shedan a cikin zuciyar mutum wannan dabi'ar na jijiyan duniya jijiyan sako bijiyan shedan bijiyan son zuciya to shine sashen nafsu a gaban jin Allah a cikin ruhin sa shi kuma kalbu shine sashin tsoron Allah sashin bin Allah tunanin dan adam da dabi'arsa na inji Allah in zama mutumin kirki in zama na Allah in kauri sama dukkan nau'in son zuciya to shi kuma shine dabi'an ainihin kalbu da ke cikin dan adam to bangaren dabi'an nafsu din tana da hawa hawa shine san ran nafsu kuma shine ran abu guda biyu kenan haji dabi'ar san rai daban shine hawa shi kuma ita ran wanda a cikin ta ne ake da wannan dabi'an shine ainihin nafsu din kamin dabi'an san bin Allah daban shi kuma ainihin wanda ke cikin zuciya ta kuma zuciya ita ce a cikin ta dabi'ar nafsu to azumi duka guda biyu suna da karfin tasiri wurin karye nafsu akan wannan dabi'ar bin san rai din dabi'ar mutum na bin san ran abinda ransa yake so fiye da yanda Allah yake so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to azumi yana da karfin tasiri kamar da makaranta hadisin baya inda Allah ta'ala ko kwatkasin baya inda Allah ta'ala ya halitta nafsu ya tambaye ta tace ana wa anta daga nan Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan yasa ta a kogin wuta ya mata azaba a bai canza ba sai aka kawo ta kogin yunwa aka azabta da ta a kogin yunwa sannan dabi'ar ta ta hawa ya canza na rashin ganin girman Allah sannan ainihin ta ladabtu ta san Allah ne girma ne ta kuma da Allah madaukakin sarki ganin ba wani abu mai girman tasiri wurin karya ainihin hawan nafsu da karya ta kanta nafsu kamar azumi duk abin da zasu yi wani sauran azkar da halwa da kaza kaza dukkan mataimaka ne akan wannan to dan adam dan uwa azumi wannan watan ne alfarma dama ce gare ka gare ni gare ki ga kowa da kowa wurin amfani da shi domin kare waɗannan sha'awoyi guda huɗu a matsayin garkuwan da zai kange mu daga wani shiga wuta shedan yana tura mutum wuta nafsu tana tura mutum wuta hawan nafsu yana tura mutum wuta duk mun karanta a baya wani hawan nafsu annal hawa fa innal jahima yel bayin da zanta hel ma'awa can kuma wa amma daga aslahati dunya fa innal jahim hel ma'awa can ma ka zaba sanin da ba wai zan ba sa shiga karshe dai fadda mu da ma'alin rabbun bi zan fasa wala hafu ba kaga da nafsu ne ta jawo duk Allah ya halakar da garin gaba ke nafsu mutum ne ta jawo gari ya halaka kai abinda hade to sanan kuma idza salat alhajj sirkul idza fasar fazi sirkul idan ta baka nafsu kenan ta yi rinjaye idza salat in tajar ayna qalbu kenan ta rinjaye to kenan kaga duka waɗannan abubuwa duka suna halakarwa nafsu na halakarwa kalbo na ainihin hawan nafsu na halakarwa shedan na halakarwa duniya na halakarwa duka ko ne yana ce mutum mutum to wannan makami guda ɗaya mafi karfi daga cikin makaman yaki dan uwa ya zama mafi girman garkuwa wanda zai kange dukkan harhare wanda waɗannan ainihin makiya hudu suke attacking din karsu dangane sun tura sashi mutum jahannama azumi zai karya duniya a cikin zuciyarka azumi zai karya karfin nafsu ta hannun ta faɗanta da zuciya azumi zai karya hawan nafsu wurin tasirin ta wurin kuɗa ka cikin samun Allah sannan azumi zai karya tasirin shaɗan da yawon sa a cikin gangan jikinka wurin samun kausuwasi akan bin akan tsoron akan sabon Allah madaukakin sarki dan uwa azumi babban garkuwa ne daga cin garkuwoyi waɗanda suke kange mutum daga gurin shiga wuta, duba da wannan ainihin bincike da wannan research da wannan analysis da muka yi cikin tikkun wannan hadisi mai girma wanda ya tattara abubuwa a kai da yawa. Gudun tsawaitawa nake jin ban tsawaitawa, da fatan saƙonmu ya isa zuwa ga ɗan uwa mai azumi dangane da yadda zai tattala azuminsa don ya zama masa garkuwa daga wurin shiga wuta, garkuwa daga wurin faɗawa muhaɗara da sauransu. Allah ka ba mu amfani da dama wurin amfani da azuminmu, wurin kange kanmu daga barin ainihin dukkan wani muhaɗara ta hanyar wani azumi alfarma. Allah ka biya ba mu da azuminmu alfarma maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai zama na gaba, Allah ta'ala ya haɗa mu zama na gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi.